I don't know why, yeah, but the feeling is fine. Can't you see you're higher, you are for me.
Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. Ooh. We'll be breaking borders underneath our feet.
In the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt.
Come and dance with me. Da 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 no power. He's got my love, has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. Want more and more. People just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more. People just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na. Strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. Want more and more. People just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more. People just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Boss interview sooner, but we were so alike. And it's unfortunate because it's like, yo, when people die, that's when you, like, you know? Because your remorse kind of makes you check them out.
Yeah!